بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يا قوات جماد الأولى hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 14 ga watan September 1996 al-Sheikh al-Allama al-Muhaqqiq al-Fatin al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muhammad ibn Nuh Nasiruddin al-Albani yace salis ashar abna 13 wanda ake so ya tabbata a wurin wankan gawa an yatawalla ghaslahu man kana a'rafa bi sunnati al-ghasli yace a samu wanda zai ainihin yi wa mamaci wanka din nan ya kasance daga cikin mutanen da suka fi kowa sanin yadda sunna ta nuna ai wankan gawa din la siyama idza kana min ahlihi musamman ma a ce wannan mutum wanda ya san yadda ake wankan gawa a sunna yana daga cikin dangin mamaci din wa aqaribihi da kuma ƴan uwan shi na kusa لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا دومين ودان دسوك جبنشي وأنبي صلى الله عليه وسلم وانكا سنكا سنشي كما يدمك أنبتا دنن شي واسنفكوا واسن سنة وانكا دن كما سنكا سنشي دك دنجيني دينقوا نا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال علي رضي الله عنه دومين سيدنا علي الله يكارا مشيردايا شي غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم na yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wankan gawa faja'altu anzuru ma yakunu min almayyit sai na rinka duban ko zan ga wani abu da yake faruwa ga mamaci falam ara shay'an sai ban ga komai ba wa kana tayyiban hayyan wa maytan sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance mutun ne wanda yake mai tsarki ko a halin yana da rai ko a halin ya mutu tsira da amincin Allah tabbata gare shi ai Aliyu dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallama ne na jini saboda da mahaifin Aliyu da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallama uwa ɗaya uba ɗaya suke to sayyidina Ali kuma ya san sunna to gashi kuma dangin Annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka yana daga cikin waɗanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wanka dan haka ya kai dan uwa musulmi ahlus sunna sai kai kokari ka iya yin wankan gawa a yadda sunna ta tsara mahaifinka ne ko mahaifiyarka danka ko yarka ko matarka ko mijinki ko wani wanda yake na kusa da kai idan Allah ya mishi rasuwa ku yi wa abun ku wanka a cikin gida shi yafi muku sitira da rufin asiri ba sai an je an jawo mutanen waje ba sun san sunnan wanka din nan ko ba su sani ba dai abin dai da ake nema bai samu a hakikanin yadda ake san shi ba mun fahimci wannan da kyau ko أخرجه ابن ماجه ابن ماجه يفتر دوانا حديثي أتكم مجلدين فرقو شافي نتريه إدى 40 بقوي والحاكم دا الإمام الحاكم أتكم مجلدين فرقو شافي نتريه إدى 60 بيو والبيهقي دا كما الإمام البيهقي أتكم سنن الكبرى أتكم مجلدين أكو شافي نتريه إدى 80 تقوص وإسناده صحيح isnadin wannan hadisi ingantacce ne kama qala al-busiri kama yadda busiri ya fadi fi zawaid a cikin zawaid na ibn maja a cikin waraqa shi yake nufi da wannan qa waraqa takadda ta 92 juz'i na 1 wa qala al-hakim sai al-imam al-hakim yace sahihun ala sharti shaykhaini wannan hadisi ya inganta a bisa sharudan al-bukhari da muslim littafin zawaid na ibn maja wanda al-imam al-busiri yayi shi ya rubuta wannan littafi ne dan ya bayyana wasu hadisai waɗanda ibn maja ya ruwaice su amma bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i ba su ruwaici waɗannan hadisai ba to sai wannan littafi duk inda yazo sai ya ce babin kaza ma'ana ibn maja da hadisi kaza amma bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi ba su da waɗannan ainihin hadisan shine ma'anar zawaid zawaid ibn maja ala kutubil khamsa ma'ana ƙarin da ibn maja yake da sunan hadisai waɗanda sauran littattafai biyar daga cikin shida ɗin nan waɗanda suke tare su ba su da shi mun fahimci wannan ko to wannan littafi al-Imam al-Busiri yayi shi Busiri malamin hadisi ba Busiri mai al-Burda ba mun fahimci wannan to shi al-Imam al-Busiri da ya rubuta wannan littafi babban malamin hadisi ne to an samu daya cikin malaman kasar nan wanda ya je zauna a Jidda malam Muhammadul Muntaka al-Kumasi wannan mahaifin Saifullahi ko Saifullahi Muntaka to mahaifin shi yayi ta hakikin wannan littafi amma shi da kanshi a cikin wannan shimfida ta wannan littafi ya ce ya tafi kasar Sham ne dan ya muqabalanci a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya je muqabalance shi suka fahimci juna sai ya ce shi ma zai shiga wannan harka ta yi wa hadisai hidima din to da ya shiga sai ya karbi wannan ainihin littafi wurin Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi ta hakikin shi to sai dai ta hakiki ne dama shi da kanshi ya ce kama da ta hakiki ba ta hakiki ba kama da wani ba ta wani ya ce kama da ta hakiki yayi a cikin gaggawa to an samu kurakurai masu dimbin yawa a cikin wannan ta hakiki nashi wanda ya a cikin zawa'id din da yawanci mutane wasu sun siye shi za ka ganshi yana nan juz'i hudu ne ake buga shi wanda darul kutubur al-arabiyya ta buga na Beirut akwai kurakurai da yawa a ciki da tashifat da tahrifat wanda yake manyan malaman hadisi sun yi bayani akai to karshe dai ana can ana sake ainihin yin tahqiqi da ta'liqi da takhriji na ainihin wannan littafi na zawaid na ibnu maja domin shi wannan malami bai baiwa littafin haƙƙin shi kamar yadda malaman hadisi ke bukata ba mun fahimci wannan da kyau ko to shi ne shi al-Imam al-Hakim yace wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim mun shayin bayani dangane da abin da ake nufi da sharadin Bukhari da Muslim shine wani malami yazo a bayan su sai ya dubi wani isnadi nashi ko na wani bayan ya inganta sai ya ga cewa wannan isnadi yayi daidai da mazajen Bukhari da Muslim ko mazajen Muslim ko mazajen Bukhari sai ya ce wannan isnadi ya inganta a bisa sharadin Bukhari wannan isnadi ya inganta a bisa sharadin Muslim ko a bisa sharadin Bukhari da Muslim tare da cewa fa al-Imam al-Bukhari da Muslim ba cewa suka yi kaza da kaza da kaza sharuɗan mu ba a'a yanayanan su ne malamai suka gani shi yasa sai suka fahimci cewa kaza sharadin Bukhari ne kaza sharadin Muslim ne misali yana cikin sharadin al-Imam Muslim Al-Imam Muslim yace idan dai wani mutumin kirki ne ɗaya daga cikin su yace yayi riwaya wurin wani matikar an san sun yi zamani ɗaya to shikenan wannan ya wadatar mishi daga ya karba hadisi matikar sun yi zamani ɗaya wannan ya rayu hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 260 wannan ya rayu shi ma a daidai daga hijira annabi 260 zuwa 300 wannan ma ya rayu a tsakanin waɗannan shekarun sai ɗaya daga cikin su yace ya karba hadisi wurin wannan sai a karba amma al-Imam al-Bukhari yace a'a bayan kasancewar kun yi zamani ma'ana abin da aka fahimta daga Bukhari bayan kasancewar kun yi zamani sai kuma ya tabbatar da sun haɗu da junansu sai ya tabbatar da haɗuwa ba yin zamanin kawai ba dan akwai mutumin da za ku yi zamani da shi har ya mutu kai kana ɗalibin hadisi shi yana malamin hadisi amma ba ku taɓa haɗuwa ba to dan haka sai Imam al-Bukhari aka fahimci shi sharadin shi ya fi tsauri fiye da na al-Imam Muslim to anan ne ma har al-Imam Muslim yayi ta ainihin mai da martani a fakaice a tsanaki cikin ladabi da girmamawa wa Imam al-Bukhari akan wannan sharadin kai da kace kaza algafata malan aka ce sai kaza ai in aka fita taka ba zama za a karba hadisin ba kenan wai da Bukhari yake wa ta'aqqabahu adh-dhahabi bi qawlihi to al-Imam Hakim ya inganta hadisin yace ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim amma al-Imam adh-dhahabi a cikin littafin shi talkhisul mustadrak sai ya ci gyaran Hakim yace qultu ni kuwa zahabi sai nace fihin qita ai wannan hadisi akwai inqita'i a cikin shi dama kamar yadda kullum muna bayyana waɗannan matsaloli na ilimi na mustalahil hadith hadisi yana zama mardudi ne ana kin karban hadisi ne saboda ɗayan dalilai guda biyu dalili na farko ya zama al-mardudu li sababi saqatin fil isnad dalili na biyu ya zama al-mardudu li sababi ta'anin fil rawi المردود لسبب سقط في الاسناد يا كسو كشي بيار ان اكا سامو تعليقي كو تعذيلي كو تدليسي كو اينهي انقطاعي كو كما اسامو تدليس
in aka samu dayan waɗannan abubuwa biyar to hadisi ya zama mai rauni. To anan al-Imam Hakim ya ce hadisin ya inganta, ba ma wai ya inganta ba kawai, a'a ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim. To al-Imam Hakim al-Imam Zahabi sai ya ce shi ko ya gano akwai inqita'i a ciki. To idan akwai inqita'i tabbas ya nuna cewa hadisin ya zama da'ifi kenan ko. To waɗannan su ne abubuwa biyar. Akwai kuma al-mardudu li sababi ta'anin fi rawi, akan ki karban hadisi saboda an samu mai riwaya din an soki mutuncin shi, kasancewar shi makaryaci ko wanda aka tuhuma da ƙarya ko fasiki ko wanda yake da sakarci gafala wajen riwayar hadisi ko wanda yake akwai jahala tare da shi ba a san shi ba, ko bid'a ko mukhalafati siqat, yana saba wa sauran daliban ajinsu da sauran dalilai waɗanda guda goma ne malaman hadisi suka faɗi. To an aka samu ɗayan abubuwa guda goma tare da malamin hadisi, to wannan hadisi ya zama mai rauni sai dai an samu wata hanya da za ta karfafe shi. A can kuma aka samu ɗayan abubuwa biyar tsakanin wane malamin hadisi da wane ɗalibin hadisi, wannan hadisi ya zama da'ifi shi ma sai an samu wata hanya da za ta agaza mishi ya miƙe, amma ba haka ba ya durƙushe. To shine shi al-Imam Az-Zahabi ya ce akwai inqita'i a ciki, ma'ana akwai ɗaya daga cikin siffofi na kasancewa hadisin mai rauni kenan. To abinda al-Imam Az-Zahabi ya faɗi kenan, Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya ce qultu, ni ko Albani sai na ce wa hadha mimma la wajha lahu. Ai yanzu aka ce Albani, Albanin ake nufi ko? Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani Abu Abdurrahman Al-Albani al-Haqiqi, mun gane wannan ko? Yace ni ko sai na ce wa hadha mimma la wajha lahu, wannan hadisi, wannan magana da Imam Az-Zahabi yayi yace ba ta da dalili, ba dan me zai ce akwai inqita'i a cikin hadisin. Fa in kaga gaskiya ko al-Imam Hakim shi da ya faɗi gaskiya ya sa kai ya mutu. Al-Imam Az-Zahabi yazo yace ba haka abin yake ba, da yake gaskiya ce kuma akan ilimi ake abin, dukkan su malaman hadisi ne, su kowa ya rubutu akan ilimin musalal hadis. Al-Imam Hakim yana da littafi Ma'rifatu Ulumil Hadith, yana da littafi Al-Mustadrak ala Sahihaini, yana da littafi wanda yake ainihin Al-Kuna da makamantan waɗannan. To sai Al-Imam Az-Zahabi shi ma yana ganin ya kosa a cikin ilimi din, shi ma babban malami ne, ga littafin shi yana da su Al-Mughni game da tarjama na malaman hadisi, ga Mizanul I'tidal da makamantan su. To shi Zahabi sai yace akwai gyara a maganar Al-Imam Hakim. Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai yace wannan gyara da kace akwai shi, ban ga dalilin da zaka ce akwai gyara a magana Al-Imam Hakim ba, magana Hakim daidai ce. Fa innal haditha min riwayati Ma'mar an Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Ali, yace domin wannan hadisi Ma'mar ya ruwaito shi daga Zuhri, daga Sa'id dan Musayyib, Sa'id dan Musayyib daga Ali. Wa hadha sanadun muttasil, yace wannan isnadi ne wanda yake muttasili, ya sadu da junan shi, ma'rufun, wanda yake sananne ne wurin malaman hadisi, ruwayatu ba'dihim an ba'dihim, malaman hadisi sun san cewa Ma'mar yana ruwaito hadisi wurin Zuhri, Zuhri yana ruwaito hadisi wurin Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib wurin Ali, malaman hadisi sun san haka, babu inqita'i a cikin wannan isnadi din. To yanzu wannan matsala abin da kai ya kamata kai dalibin ilimi a daren nan sai ka je ka dauki kutubur rijal tahzibut tahzib, waɗanda suke yalwatawa din, masu tafiya da tsawo inda zaka share kamar kwana biyu kana karatun tarihin malami ɗaya tukuna. Mun fahimci wannan, sai ka je ka dauki tarihin Ma'mar da Zuhri da Sa'id ibn al-Musayyib da Ali, duk sai ka karanta sai ka ga magana ta fito maka karara. Amma an ka zama muqallidi, imanuka layar imanuka la yakhlu an tardidin, in har ka sake ka zama kai sai dai ka zama kana zauna a dafa maka ka ci ci ma zaune. To kar kai mamaki wata ran ka koma ka zama Kirista, saboda kawai kai ka zama ci ma zaune ne, baka iya yunkuri ka dan amfanar da kanka. To shine sai yake cewa amma Ma'marun an Az-Zuhri, amma game da riwayar Ma'mar daga Zuhri, wa Zuhri an Sa'idin, Zuhri kuma daga Sa'id ibn al-Musayyib, fa ashharu min an yuzkar, ai ma wannan ba sai an bayyana ba, kowa ya sani cikin duniyar ilimi, shahararren abu ne wurin malaman hadisi. Da zarar an ce Ma'mar an Az-Zuhri, Zuhri an Sa'idin, malaman hadisi kawai sun san wannan, ai ma wannan ko dan yaro wanda ya fara karatun musalai yanzu ya san abubuwan haka ne. Wa amma riwayatu Sa'idin an Aliyin, amma riwayar Sa'id ibn al-Musayyib kuwa daga sayyidina Ali, fa mawsulatun aidan, ita ma riwaya ce wanda take mawsula, ya tabbata cewa Sa'id ibn al-Musayyib yayi karatu a hannun Ali ibn Abi Talib, kama ashara ila zalika al-Hafiz fi at-Tahdhib, kama yadda al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya nuni ga wannan magana a cikin littafin shi Tahdhib at-Tahdhib, shi Tahdhib at-Tahdhib littafi ne wanda Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi ya rubuta shi, asalin shi babban littafi ne, yanzu ana buga shi mujalladi 17. A wannan littafi ya sa mishi al-kamilu fir rijal, ma'ana littafin da ya kammala bayani game da mazajen hadisi, dukkan waɗannan kutubu sitta, Bukhari, Muslim, Abu Dauda, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, duk wani mutum da zaka ji an ce haddathana wani, dalibi ne ko malami, akwai tarihin shi a ciki tun daga kan sahabbai har kan malaman da suka ruwaici waɗannan littafai din. Mun gane wannan ko da Al-Hafiz Ibn Hajar yazo shine sai Tahdhib at-Tahdhib, ai Tahdhib at-Tahdhib al-Kamal, sai ya rairaye wasu abubuwa a cikin littafin, ya tace littafin, ake buga wannan littafi a cikin mujalladi 10, ko in an takura shi ya zama mujalladi 13, ko in an takura shi ya zama 10, ko in an matse shi kwarai da gaske ya zama mujalladi 6 manya-manya. To sai ya zo sai ya sake rairaye littafin, duk tarihi mai tsawo sai ya cire shi, sai ya bar kawai a ce wane mutumin kirki ne, yana cikin tabakan malaman hadisi ne na kaza, na 6 ko na 5 ko na 7, sai ainihin kawai abin da ya bari kenan, sai ya sawa kuma littafin Taqrib at-Tahdhib, shi kuma wannan in kana gaggawa kenan. Duk waɗannan littafan wajibi ka mallake su a ɗakin kan kana koyon karatun hadisi, in ba haka ba za ka fahimci da aka dusa ba. Mun fahimci wannan, to shine yace Hafiz Ibn Hajar yayi nuni ga waɗannan abubuwa. Bal zahaba ila annahu sami'a min Umar aidan, kai al-Imam al-Hafiz ma dai ya tafi akan cewa Sa'id ibn al-Musayyib ya ji hadisi daga wurin Sayyidina Umar dan Khattab. To wannan maganganun duk da Albani ya dibo daga al-Hafiz ya yadda da su, amma wannan ta ƙarshe din cewa Sa'id ibn al-Musayyib ya ji hadisi wurin Umar, mun fahimta. To wannan magana ce Sheikh Nasiruddin al-Albani yake ganin akwai gyara. Qultu ni Albani, Muhammad Nasiruddin al-Albani kenan, sai yace wa fi ma zakarahu an fi Umar nazarun, game da maganar da shi al-Hafiz ibn Hajar ya faɗi dangane da cewa Sayyidina Umar ya karantar da Sa'id ibn al-Musayyib hadisi, yace akwai gyara akan wannan magana. La yattasi'ul majalul ana li bayani, wannan fagen da muke yanzu bai isa, ba zai bada dama ba, yayi kadan da ayi bayani, ma'ana wurin yanzu ba wurin bayani bane, sai ka tafi gurin malaman hadisi, kuma kasashen mu babu malaman hadisi waɗanda ake nema, ko dan fodiyo yace kowane irin ilimi akwai a kasashen mu, yace amma ilimin sunna yace babu a kasashen mu, dan haka Al-Fazazi cikin 20 ne shi yace fadhar ha wa sharriq la yaqirru bi al-gharb, yace ka bar yamma din nan ba wurin zama bane, ka tafi gabas ka je ka yi karatu, ko zamanin da su Ibn al-Arabi sai da suka ban magharib, sai da suka ba kasashen su na Andalus, suka tafi sharq can kasashen Iraq suka je suka yi karatu, daga can ya kwafo sunan Tirmidhi ya zo da shi gida ya sharhe shi, shine sai yake cewa wa amma sama'uhu min aliyin, amma kasancewa shi Sa'id ibn al-Musayyib ya ji hadisi a wurin Aliyu fa huwa sahihun, wannan magana daidai ce mai inganci ce, wa zalika abinda yasa muka ce magana daidai ce saboda kasancewa anna wafata Aliyyi radiyallahu anhu kanat sanata 40, Sayyidina Ali ya rasu hijira annabi na da shekara 40, mun gane wannan ko, bayan mutuwa annabi da shekara 29 Sayyidina Ali aka kashe shi, dan kashe shi aka yi, mun fahimci wannan ko, wa kana li sa'idin yawma idhin min al-umri 28 sanatan, a wannan lokacin da Sayyidina Aliyu Allah ya mishi rasuwa, wa wannan lokacin Sa'id ibn al-Musayyib shekara shi 28, fa aina al-inqita'u, to ina za a ce akwai inqita'i, sanda Aliyu ya rasu hijira na da shekara 40, a wannan lokacin kuma Sa'id ibn al-Musayyib yana shekara 28, dan shekara 28 ai ya isa karatun hadisi, a wancan zamani ma ya zama babban malami, saboda haka babu inqita'i tsakanin Sayyidina Ali da Sa'id ibn al-Musayyib kamar yadda Imam Az-Zahabi yake sanya ce, kaji gyaran da aka yi wa Zahabi, gyaran da kuma aka yi wa shi al-Imam al-Hafiz ibn Hajar da yace Sayyidina Umar ya karantar da Sa'id ibn al-Musayyib, to tsakanin Sa'id ibn al-Musayyib da Umar akwai inqita'i, amma tsakanin sayyidina Ali da Sa'id ibn al-Musayyib babu inqita'i. A takaice dai wannan hadisi ya tabbata. Sai al-Sheikh al-Albani ya ce wa fi mursal al-Sha'bi, a cikin mursal na al-Imam al-Sha'bi, ma'ana al-Imam al-Sha'bi tabi'i ne, to sai ya ce annabi ya ce kaza, ko ya danganta wata magana wanda hukuncinta ya shafi annabi, to abin ya zama mursal kenan. Annahu ghassala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ma'a Ali radiyallahu anhu al-Fadl ya'ni ibn al-Abbas wa Usama ibn Zayd. Al-Sha'bi ya ce Fadl, wato Fadl dan Abbas, wan Aliyu ke ayin wan Ibn Abbas da shi da Usamatu dan Zaid, to su suka hadu wajen wanke sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka fahimci ma'anar shi? Annahu ghassala ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallama ma'a Ali radiyallahu anhu al-Fadl ya'ni Ibn al-Abbas wa Usamatu Ibn Zaid. Shi sayyidina Ali a can ba mun ji cewa shi yawa annabi wanka ba, to suwa suka taya shi? Akwai al-Fadl dan Abbas, wannan sunan ne Hausa ke cewa falalu, Fadl ne, wato Fadl dan Abbas, shi ma da mahaifin shi Abbas da mahaifin manzon Allah uwa ɗaya uba ɗaya suke, ma'ana matsayin su ɗaya da Aliyu da manzon Allah wajen dangantaka. Mun fahimta ko? Da Usamatu dan Zaid. Usamatu dan Zaid kuma dan gidan bararren bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar ka manta, al-Sheikh al-Albani yana nuna maka cewa dangi na kusa su wanke mamaci shine abin da yafi. Shi yasa aka kawo ga Aliyu wanda yake zai zama kani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cikin dangi, ga Fadl dan Abbas shi ma kani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ga Usamatu dan Zaid wanda yake shi kuma da ne ga dimajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato bararren bawan ma'aiki. أخرجه أبو داود. أبو داود أفيد دوانا حديثي أجكين جزء نبي شافي نفس التند ترى وصنده صحيح مرسل وانا إسنادي يا إنغانت أما مرسلين. من فهم جوانا نقو تتند أنكاوش ندن أكرف بوات مغانا أي باب وات إلا أكي. وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أحمد وانا أينهم مرسلين نشعبي. تو أقوي وانا حديثي وانا ابن عباس يروي توشي Imam Ahmad ne ya fitar da shi a lamba hadisi na 3,358, sai dai kuma bi sanadin da'ifin da isnadi mai rauni. To duk waɗannan, shi wancan da isnadi mai rauni an samu illa ciki, shi wannan mursali ne, mursalin hadisi kuma ya kasance ainihin mai rauni. To an kawo su ne dan a ƙarfafi wancan ainihin waccan riwaya ta Ibn Majah wadda take ta inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim, kamar yadda al-Imam al-Hakim yace Nasiruddin al-Albani kuma ya goyi bayan shi ya kare shi akan haka. Mun fahimci wannan da kyau? To a irin wannan ne irin waɗannan hadisai da asarai ake ɗiban su a ƙarfafi wani hadisi sahihi da su, amma inda su kansu ne tunda akwai illa cikin su, to ba a kafa hujja da su. Amma in an rin samu wani mai inganci, to a iya tarkato irin waɗannan din sai a ƙarfafi wancan da shi. To wannan kenan, dama muna cikin matsalar da ke bayani ne akan cewa mamaci din nan idan ya mutu dangin shi su yi mishi wanka ko? To sai a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani bayan ya kawo waɗannan matsaloli yanzu sai ya ce al-mas'alatu salasun, mas'ala ta 30, waliman tawalla ghaslahu ajrun azimun bi shartain ithnain, wanda yawa mamaci wanka yana da lada mai girma amma fa da sharadi biyu. Mun fahimta? Ba kowa ne zai samu wannan ladan mai girma ba sai ya cika waɗannan sharuɗa biyu. Al-awwal an yastura alai, in ya ga wani mugun abu tare da mamacin ya rufa mai asiri, dan wani mamacin in ya mutu ka zo yi mishi wanka zaka ga wasu alamu waɗanda ke nuna yana cikin wani mugun hali, to ka rufa mishi asiri, kar ka gaya wa kowane ne a duniyan nan. In ka gaya wa mutum ɗaya kowaye, to baka rufa mamacin asiri ba, ba za ka samu wannan ladan ba. To duk abin da ka gani na muni ka rufa mai asiri, duk abin da ka gani na alheri wannan ba gulma ba ce sai ka faɗa. Mun fahimta? Wala yuhaddith bima qad yara min al-makruh, kada ya sake bada labarin abubuwan kyama da zai gani tare da mamacin. Li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ghasala musliman, wanda yawa musulmi wankan gawa, fakatama alaihi, ya sitirta mishi asiri, ya rufa mai asiri, ghafara lahu Allahu 40 marra, Allah zai mishi gafara so 40. Ba wai gafara 40 ba, su 40, abinda ake inda an ce gafara 40, to yanzu ne za a rubuta mai ladan gafara 40 din, amma za a yi mai gafara su 40, da zai wani laifi yau sai a yafe mai, gobe ya sai a sake yafe mai, jibiya sai a sake yafe mai, har sai an yi so 40. Shine bambancin so 40 din da aka ce ba 40 ba gaba daya. Ko an fahimta? To kun ji falalai yi wa musulmi wanka, amma da sharadin sai in ka rufa mai asiri. Yanzu jama'a da a ce an karanto waɗannan nasushi an gaya mutane, yaushe za a ba waɗannan tsofaffi su ma waɗanda suke matattu ne da rai a suke za su rinka wa matawanka? Wanda ita kanta wata ko qul huwallahu bata iya dam, in ka ce qul huwallahu sai ta ce qur huwallahu, qur huwallahu za ta ce, sai ka ji ta sara qur huwallahu bata iya ba, yaushe za a basu suna taba mamata? Wa man hafara lahu fa ajannahu, wanda yayi wa mamaci wanka, wanda yayi wa mamaci rami, ya haka ramin mamaci, fa ajannahu ya rufe shi, shine ajannahu. Daga nan aljannatu ay aljinnatu aljinnu aljanu, ana ce musu aljinnu ne saboda aboye suke. To fa ajannahu, sai ya boye shi, ujriya alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyama, mutumin da ya dauki gatarin shi yaje ya haka kabarin mamaci, ya dauke shi ya saka shi a ciki ya rufe shi, to za a rubuta mishi lada kamar ya bashi gidan zama ne har zuwa tashin duniya. Wato ashe akwai falala ka dauki mutumin da bai da gida ka aje shi a gidanka yana zaune. To yana zaune a gidan nan naka, kyauta tsakaninka da Allah ba dan riya ba, za a yi ta rubuta maka lada ko? To kai kuma da ka dauki digarka kaje kai hakan kabari, aka dau mamacin aka saka shi a ciki, to Allah zai rinka rubuta maka lada kamar ka baiwa musulmi ne gida ya zauna har zuwa tashin kiyama. Wa man kaffanahu, wanda ya sanya wa musulmi likafani, ko ya bada likafani a sanya wa musulmi, kasahu Allahu yawmal qiyama min sundusin wa istabraqil janna, ranar alkiyama Allah zai sanya mishi sundus, alharini ne wanda yake mai sharashara na aljanna, wa istabraq alharini mai kauri dibaj kenan na aljanna, Allah zai sanya mishi a ranar alkiyama. Ka san ko tufafin duniya, wani zaka ganshi yana son da tufafi, wani yana son tufafi mai kauri da mai sharashara, to haka alharini yake, akwai mai kauri akwai mai sharashara, to duk biyun Allah zai hada maka ya saka maka na aljanna. Ma'ana dama aljanna ma tabbas ka shiga, amma an ka shiga ka ji wani ƙari kuma wasu irin tufafi da zaka san. Akhrajahu al-Hakim, al-Imam al-Hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 354, wa zuwa wa ko shine wannan al-wawu ne yasa mun gane ko, da kuma shafi na 362, wal Baihaqi da Baihaqi a cikin mujalladi na 3 shafi na 395, wal Asbahani da al-Imam al-Asbahani fi at-Targhib a cikin littafin shi at-Targhib wa at-Tarhib a cikin shafi na 235 mujalladi na farko, min hadisi Abi Rafi' radiyallahu anhu, ya ruwaito wannan hadisi ne daga Abi Rafi', Allah ya kara mishi yarda. Wa qala al-Hakim, sai al-Imam al-Hakim yace sahihun ala sharti muslimin, wannan hadisi ya inganta a bisa sharadi da ka'idoji na muslim. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, anan Dhahabi sai muwafaqa ya yadda da abin da Hakim ya fadi, shi kuma Sheikhul Albani da yake dukkan sun yi daidai, sai yace wa huwa kama qala, haka magana take kamar yadda suka fadi. Mun fahimci wannan ko? Wa kad rawahu at-Tabarani fil Kabir, yace amma al-Imam at-Tabarani ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-Mu'jamul Kabir bi lafzi da lafazin cewa 40 kabira, mutumin da yayi wa musulmi wankan gawa yaga wani mugun abu ya rufa mai asiri, Allah zai gafarta mishi 40 kabira, manyan zunubai guda 40. Haba wani irin musulmi ne zai manyan zunubai nau'i nau'i har 40, in ba ya zama shaitani ba shi ma, nau'i nau'i na manyan zunubai ba kanana ba har 40, sai Allah ya gafarta maka. To amma wannan fa ba certificate bane, kaje ka sharbota da wani ya bingire a angoku, kaje kai mishi wankan gawa kace ai kana da abubuwa na gafara guda 40, har yanzu guda daya kai tukuna kana da sauran 39, a'a kaka fada haka. Wa qala al-Munziri, al-Imam al-Munziri ya fadi, to tun daga farko tunda ya fada cewa Munziri ya ce a cikin at-Targhib wa at-Tarhib, to nan gaba duk inda kaje ya ce Munziri ya ce, to yana nufin a cikin wannan littafi a cikin mujalladi na 4 shafi na 171, wata bi ahul Haythami, al-Haythami ya bi al-Imam al-Munziri akan haka a cikin mujalladi na 3 na Majma'u Zawaid kenan, tunda shi ma ya fade shi a can baya shafi na 21. Menene waɗannan malamai suka fadi? Suka ce ruwatuhu muhtajjun bihim fi sahih, mutanen da suka ruwaito wannan hadisi da muka karanta wanda ke bayyana falalar aiwa musulmi wanka a saka shi a rami da makamantan ai mishi likafani, to wannan hadisi mazajen da suka ruwaito shi an kafa hujja da su a cikin Bukhari. Wa qala al-Hafiz ibn Hajar fi diraya, al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani sai ya fadi a cikin ad-diraya, asalin littafi ne nasbur raya fi takhrij ahadith al-hidaya, wani babban littafi ne al-hidaya na malaman Hanafiya. To wannan malami tare da cewa malamin fiqhu ne na mazhabin Hanafiya, amma a cikin wannan littafi nashi yayi ta kafa hujja da hadisai, sai al-Imam Az-Zaila'i sai zo sai takhrijin waɗannan hadisai din, sai ya sa musu nasbur raya fi takhrij ahadith al-hidaya a cikin mujalladi hudu ake buga wannan littafi din. An sami Kausari, wani daga cikin sufaye, ya ainihin yi tahqiqin wannan littafi a wannan mujalladi hudu. To sai al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani da yazo shi kuma sai ya rairaye wannan ainihin nasbur raya din, ya rairaye ta sai ta zama katon mujalladi guda haka. Mun fahimci wannan ko? To ad-diraya din talkhisi ne na ita nasbur raya din, ita kuma nasbur raya din takhriji ne na littafin al-hidaya, littafi ne na Hanafiya na fiqhu, amma akwai hadisi a ciki. To a cikin wannan littafi al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya ji kanshi, a shafi na 140 yace wa isnaduhu qawiyyun, isnadin wannan hadisi yana da ƙarfi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ma'ana al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya kyautata wannan hadisi kenan, kaji sun ce isnadi na da ƙarfi, suna nufin isnadin mai kyau ne. Al-Munziri ya ƙarfafa wannan hadisi, Al-Haythami ya ƙarfafa wannan hadisi, Al-Imam Al-Hakim ya inganta wannan hadisi, Al-Imam Az-Zahabi shi ma ya amince da haka. Dan haka wannan hadisi tare da cewa kaji shi da falala ya kanda mota, to amma hadisi ne wanda yake ainihin sahihi. Mun fahimci wannan da kyau ko? To sharadi na farko kenan, in kai wa mamaci wanka kana neman lada, to sharadi na farko shine ka rufa mai asiri duk wani abu da ka gani mummuna, kaka je ka bada labari ce ai muna wanka jini yana zuba yana bata mu, ai kaza, to me kai ka bada wannan labari tunda dai tsakaninka da Allah kake ka rufe mana. To asani sharadi na biyu, an yabtaghi bi zalika wajha Allah, ya zama yayi wannan abu ne dan Allah, la yuridu bihi jazaan, ba yayi bane dan a kawo wani sakamako a bashi. Kakkayo mamaci wanka saboda a kawo manya-manyan rigunan shi a baka, ko a kawo ƙwariya da hatsi a baka, ko wasu abubuwa makamancin haka. Wala shukura, ba kuma yayi bane dan neman a yabe shi ko a gode mishi. Wala shay'an min umuri dunya, kuma kada yayi haka dan ainihin ya samu wani abu daga cikin abubuwan duniya. Lima taqarrara fi shar'a, saboda tabbataccen abu ne a cikin shari'ar musulunci. Anna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu min al-ibadat illa ma kana khalisan liwajhihil karim, cewa Allah madaukakin sarki baya karban wata ibada sai wadda ta zama an yi ta ne tsakani da Allah. Mun fahimci wannan ko? Duk ibadar da ba a fuskanci Allah da ita ba, to Allah ba zai karba ba. To wankan gawa din nan dai addinin musulunci ne, ibada ce. To idan kai ta dan a baka kuɗi, ko kuma dan a gode maka, ko dan ka samu wani mukami, ko dan ka samu tufafi ko hatsi ko ƙwariya ko wani abu, to waɗannan abubuwa duk baki ɗaya ka rubuta kuma wannan lada da zaka samu a wurin Allah. To a ƙarƙashin haka sai mutane su lura, ba daidai bane mutun ya zo ya yi wankan gawa ku ɗibi riguna ku bashi rigunan mamaci, waɗannan riguna na marayu ne, a ɗibi zannuwa a bata, waɗannan zannuwa na marayu ne. Ke kuma mawankiya, tsakaninki da Allah zaki wanka din domin ibada ce. To shine sai Ash-Sheikh Al-Albani yace, wal adillatu ala zalika min al-kitabi was-sunna kaseeratun jidda, dalilan da ke tabbatar da waɗannan maganganu da muke fadi cewa duk abinda mutum zai yi tsakanin shi da Allah hadda wanke mamaci, to akwai dalilai masu yawa cikin Al-Qur'ani da Sunna, dalilai waɗanda suke suna da yawa ƙwarai da gaske. Ajtazi'u huna bi dhikri sittatin minha, yace sai dai anan zan takaito akan kawo guda shida kawai, ma'ana guda shida kadai za a kawo, amma kaga akwai dalilai da yawa. Wane mutum? Qauluhu tabaraka wa ta'ala, maganar Allah madaukakin sarki wanda yake da albarka da daukaka. Allah yace qul innama ana bashar mithlukum, kace da su ni mutum ne mithlukum, kuma irin ku, ce sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne. Mun gane? Saboda baban shi Abdullahi da ya haife shi mutum ne, baban shi Amina da ta haife shi mutum ce, to manzo Allah ma mutum ne, manzo Allah ba mala'ika bane, domin manzo Allah yafi mala'ika daraja, manzo Allah ba aljani bane, domin manzo Allah yafi aljani daraja. Babu wata halitta a cikin halitta Allah baki ɗaya wadda ta kai darajar mutum. Dan haka Allah ya ce walaqad karramna bani adama, dan adam mun girmama shi. To saboda haka manzon Allah mutum ne. Mun fahimta? Wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutum bane to ya halaka. To amma me ake nufi da cewa manzon Allah mutum ne? Da kuma maganar da kafirai suke cewa a basharun yahdunana, yanzu mutum ne zai shiryar da mu? Idan baka fahimci Qur'ani ba sai ka fada cikin rudani. Su can kafirai suna fadin wannan kalma ne dan reni da izgilanci, ce yanzu mutum ne zai shiryar da mu, su sun rena wannan ne. Shine Allah ya ce ai kuma da za a turo mala'ika kuma gudu za ku. Yanzu kai zaka iya ganin mala'ika ne? Saboda Allah zaka iya? To ba sai a turo maka mutum dan uwanka. Su kafirai suna cewa manzon Allah mutum ne saboda reni. Amma mu musulmi muna cewa manzon Allah mutum ne saboda bada labarin kira halittar shi. Saboda haka manzon Allah mutum ne bi ijma'il awwalina wal akhirina. Dan haka al-Imam Ibn Hazm az-Zahiri a cikin Kitabut Tauhid na babban littafin shi Al-Muhalla Sharhul Mujalla yace wanda di yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Annabi Isa yace wanda yace waɗannan ba mutane bane ya zama kafir. Mun fahimci wannan? Saboda haka Annabi Muhammad mutum ne. To amma mutum wani iri? Kai da kanka ko a gaya maka ko ba a gaya maka ba a matsayinka na musulmi ka san Annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewar shi mutum ba daraja ku ɗaya da shi ba. To dan me za ku tsaya kuna roƙan mutane kuna hallaka su? Ku karantar da mutane addinin musulunci kai tsaye. Manzon Allah mutum ne amma ya fi duk wani mutum daraja a duniyar nan, ba shi kenan ba? To amma sai ka ce manzon Allah ba mutum bane, gobe kuma sai ka zo ka ce manzon Allah ya ce ayi zikiri, manzon Allah yana da hannu, manzon Allah yana da kafa, manzon kuma kana siffanta shi da siffan mutum, kuma baka karyata kanka ba? Mun fahimci wannan da kyau? To dan me za ku rinka, idan manzon Allah ba mutum bane, to manzon Allah wace irin halitta ce? Allah ne? Idan ka ce manzon Allah Allah ne ka zan kafiri, in ka ce manzon Allah mala'ika ne ka zan kafiri, in ka ce manzon Allah aljani ne ka zan kafiri, abinda za ka faɗi kawai dangane da jinsin halittar shi shine ka ce mutum, in ba haka ba ka halaka. To amma mutum ɗin wanne iri? Wanda ya fi duk wata halitta baki ɗaya daraja. Don dai halitta Allah baki ɗaya, Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ɗan adam. Mun fahimci wannan ko? Banda waccan aya Allah ya ce wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadhal baladil amin laqad khalaqanal insana fi ahsani, yace fi ahsani taqwim, mutum man halicce shi a mafi kyawun diri. Dukkan halitta Allah baki ɗaya babu wanda ta kai kyan dirin mutum. Ko jakin limamin ku ka kalle shi ka gani, jakin limamin ku ka kalle shi ka gani, ya kai adina adina mutum da ke anguwa ku wajen muni, ya kai shi muni? To duk wata halitta da ka ganta gaba daya mutum ya fita kyan diri, ya fita kyan tsayuwa. To a cikin mutanen kuma sai Allah ya fito da Annabi a cikin wannan halitta ta mutane saboda ta fi kowace daraja, sannan sai Allah ya daukaki darajar shi kuma akan dukkan sauran mutane. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To ku daina lalata mutane aqida su kuna cewa manzon Allah ba mutum bane, sai kun gama ruda su kuma sai ku dawo sai kuna bada labarin manzon Allah ga wasu dabi'u nashi na mutane. An fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka manzon Allah mutum ne, gashi Qur'ani ne yace qul innama ana, gashi ya amfani da innama adatu hasrin. To matsalar shine ba su san nahawu ba, ban kaura suka sani, za su zo za su yi azin tirmi, za su samu na batir me suka tasa a gaba, sai su samu wani dan kwagen yaro mai murya, sai yazo yana ta kyallara ta'awuzi, yana ta kyallara ta'awuzi, yana ta yi. To shikenan aka zo sai a jawo aya sai a fassara ta da bankaura, wani a sai an yi sallah azhar zai je a biya mishi fassara wannan aya kwaya daya, sai yazo ya awa biyar yana ci akan wannan aya, sai ya gama zai ce to akwai wata bara da yaran nan ya rubuto wanda yake muke so a bashi sadaka naira 100 za a bashi sadaka wannan bara tana maganin bala'i tana maganin kaza tana maganin kaza shi kuma fa yana cikin bala'i shi mai fadan haka a cikin bala'in yake amma shi bai fara rubuta ya sha ba tukuna to shikenan sai ya ga duk baki daya wa washe kudin ku sai ce to a kawo dai naira 50-50 daga ƙarshe ma dai sai ya zo sai watsa muku ita kyauta to dan menene ba ku san tafsirin alqur'ani ba za ku je kuna ci da karfi wajen tafsirin alqur'ani aya daya akan ta za a gama tunda bai da abin cewa ya zagi wannan ya zagi wannan ya zagi police ya zagi gwamnati ya zagi menene dan a ce wai ai malamin nan ya shirya to shine wai sai ya baka wannan laya ko wannan hatimi ko wannan bara wai kai ma dan ya shirya ka baka san bagi bane duk ƙarya ne suke kuma yace wai duk wanda ya kwafe wai Allah ya isa wai sai dai a ban mishi asalin shi zai rinka sayarwa to Allah madaukakin sarki yace kul innama ana basharun kace da su ni dai mutun ne mislukum kuma irin kirar mu dai da ku ni mutun ne yadda ku ma kuke mutun sai dai bambanci na da ku yuha ilayya ni an yi min wahayi ai wannan ya isa daraja kuwa wa aka taba wahayi cikin wannan al'umma ta mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to saboda haka yuha ilayya ni an yi min wahayi me aka yi min wahayi annama ilahukum ilahu wahid cewa abin bautar ku guda ɗaya ne shine Allah faman kana yarju liqa'a rabbihi wanda di yake fatar yake kyakkyawar saduwa da ubangijin shi faly'amal amalan salihah ya aikata aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ya hada kowa wajen bautawa ubangijin shi to ina shahid ina hujja a cikin wannan ainihin aya wadda ta zo cikin suratul kahf aya ta 110 sai Sheikhul Albani yace ai la yaqsidu biha ghayra wajhillahi ta'ala duk abin da zakai wanda ya shafi ibada to kakka nufi wani abu wanda ba Allah madaukakin sarki ba to a ƙarƙashin haka wannan wankan gawa da zakai ibada ce ko ba ibada ba ibada ce abin da yasa aka gane cewa ibada ce saboda ga wani lada musamman da annabi ya yanka wanda zai to idan kai dan ka samu kuɗi ko ayabe ka ko wani dalili makamancin haka shikenan ka rusa aikin ka shari'ar musulunci kuma ta hana haka saniyan dalili na biyu qauluhu aidan maganar Allah madaukakin sarki har wa yau da yace wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina ba umarci mutane da su yi komai ba sai su bautawa Allah suna masu tsarkake addini gare shi suratul bayyina aya ta 5 to wankan gawa din nan ibada ce kuma addini ne kuma abinda aka umarce ka kai addini shine wa Allah kadai sai kaje kai kana yin wankan gawa dan a biya ka kudi ko kuma dan a yabe ka ko dan a baka girma ko a baki atamfofi ko a baki zannuwa ko a baka riguna duk waɗannan ka soke dokar da wannan aya ta zo da su kenan mun fahimci wannan ko to bayan Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya gama kawo maganganun Allah madaukakin sarki sai kuma zai biyo baya da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ilimi kenan ala haddi qauli ibn al-qayyim al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi ma'ana tunda ilimi Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake karantar da mu sai ya ce Allah ya ce annabi ya ce an fahimci wannan da kyau ko to duk abin da ya saba wa haka fa sai zama wannan waswasu shayatin kamar yadda Imam Shafi ya faɗi to bayan an ji abin da Allah ya faɗi sai kuma ya ce salifan dalili na uku qauluhu sallallahu alaihi wa sallam maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ayyuka dai da niyoyi suke tafiya dan me kai wannan wankan gawa dan a baka kuɗi to in ka samu kuɗin nan shikenan baka samu ba kai asarar kuɗin kuma kai asarar ladanka dan a baka riguna in ka samu iya rabanka kenan in baka samu baka fa kai asara mun fahimci wannan da kyau ko to sa'annan sai kuma yace wa innama likulli imrin ma nawa kowanne mutum zai samu lada gurgurdan irin niyyar shi zai samu sakamako gurgurdan irin niyyar shi faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda hijrarsa ta kasance yayi ta ne zuwa ga Allah kuma zuwa ga manzon Allah fasara wannan wuri kenan ba wai faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda ya hijira saboda Allah saboda manzon Allah ba a'a hijira ana yin ta zuwa ga Allah ne, zuwa ga manzon Allah. Sadaka ana yin ta ne dan Allah, ba a cewa ga sadaka saboda manzon Allah, ko ku bani sadaka saboda manzon Allah, kai shirka cikin maganarka. Wannan ita ke kira ashirkul asghar, kace a baka sadaka saboda manzon Allah, ko ga sadaka saboda manzon Allah, kai shirka karama. Wai mutane kuma ba su san ana fadan cewa shirka bid'a, sai dai a zo ana karanta musu tatsuniya, bada'i'uz zuhuri, aka kawo musu ruwan dufana, aka kawo musu karatun Bible da Larabci, shine abin da suka fi so. Amma wai a ce kaza shirka ne, sai wai kun jima an ce ai wanda yake sadaka saboda annabi yayi shirka, eh haka abin yake. Ka yadda ko ka yadda abin da aka ce, tashi kai karatu nan da shekara goma, Allah ya rufa maka asiri, sai ka kai ma ka fahimci matsalar. Amma yanzu ka zauna ba abin da ka iya, sai tisa kuɗi. Don ana magana karatu, ai bai halatta kai magana ba shar'an wala aqalan. Mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka hijira ilallahi ba cewa yi lillahi wa li rasulihi ba, cewa yi ilallahi wa rasulihi, wanda ya hijira zuwa ga Allah kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, to sakamakon hijirar shi zai tafi ga manufar da yayi. Yayi ne zuwa ga Allah, zai samu lada ainihin a gurin Allah. Yayi ne zuwa ga manzon Allah, manzon Allah zai yarda da wannan hijira ta shi, don a san da annabi yake faɗin wannan hijira, in an yi hijira ana tahowa gare shi ne. Shi yasa ya faɗi wannan kalmar. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, wanda kuwa ya kasance yayi hijira ne dan ya samu duniya, aw imra'atin yankihuha, ko dan ya auri wata mace, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, sakamakon hijirar shi ya danganta ga abin da ya hijira zuwa gare shi. Saboda da aka dawo Madina, wasu suna yin hijira ne saboda Allah su taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu kuma suna yin hijira ne saboda sun ji in ka zo Madina za a baka gida, za a baka mata, wani kuma saboda yana da budurwa wadda take da mushrika ce sai ta musulunta, ta taho Madina shi ma sai yi hijira sai ya biyo ta. To shine sai annabi ya faɗi wannan. To kai ma sai ka duba yanzu addinin ka da kake zuwa kana sallah din nan, kana yi ne dan alhaji wane ya baka ya, ko alhaji wane ya baka kuɗi, ko ya baka aiki, ko ya biya maka makka, ko ya biya maka kuɗin makaranta, ko ya maka ɗinkin riga. To wannan sallah taka, in alhajin ya biya maka bukata, shikenan rabon da ka samu kenan, baka da rabo wurin Allah ko misalan zarratin. In alhajin nan bai biya maka bukatar da kai sallar jan haka ba, kai asarar wannan sallah taka, baka da lada, kuma kai asarar abin da kake nema baka samu gurin alhajin ba. To haka duk ibadoji za ka yi kiyasi a kansu, duk abin da kake kai dan Allah, amma bari ka yi saboda a yabe ka, a ce ka iya, a ce ka kware, shikenan. In an yabe ka din abin da ka samu kenan, ba a yabe ka ba kuma kai asara. Allah ya kiyaye. Shi yasa ranar alkiyama wasu za su yi nadama. Manzo Allah ya ce, wani zai zo ya ce, ya Allah nayi jihadi, nayi kaza, nayi kaza, sai Allah ya ce saboda wa kai, sai ya ce saboda kai, sai ya ce kazabta, ƙarya kake, kai ne dan a ce kai sadauki ne, kai gwarzo ne, kuma an faɗa ku tafi da shi wuta. Saboda haka sai kai a hankali. Akhrajahu al-Bukhari fi awwali sahihihi, al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a farkon littafin shi as-sahih. Mun fahimta, farkon Bukhari ya fara da wannan hadisi ne dan ya nuna maka tsakanin shi da Allah yake rubuta wannan littafi, kuma yana rubuta shi ne akan sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wa muslimun, muslim ma ya fitar da wannan hadisi, wa ghayruhuma, da waɗansu malaman hadisi din, an Umar ibn al-Khattab, daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu, Allah ya kara wa Umar yarda. Rabi'an, dalili na hudu a cikin wannan babi, qauluhu aidan, maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda yace bashir hadhihi al-umma bis-sana'i, kai wa wannan al-umma da cewa za su samu as-sana, daukaka daraja da matsayi a ainihin wannan rayuwa tasu. Wattamkini fil bilad, kuma Allah zai ainihin mallaka musu kasashen duniya. Wan nasri, za kuma su samu ainihin nasara. War rif'ati fid din, za su samu daukaka a cikin addini. Abinda Allah madauka annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa wannan al'umma albishir kenan. Na farko bis sana, as-sana'u da sin shine me, samun matsayi da daukaka, ba as-sana'u ba da ta, wanda yazo da ma'anar yabo. As-sana'u daukaka da samun daraja, sannan Allah zai mallaka wa musulmi kasashe, sa'annan Allah zai ba su nasara, zai daukaka su kuma a cikin addini. Waɗannan irin musulmin ne za su samu irin waɗannan abubuwa? Sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce, wa man amila minhum bi amalil akhirati lid-dunya, wanda ya dauki wani aiki na lahira sai ya yi shi saboda ya samu wani abu na duniya, falaysa lahu fil akhirati nasibun, ba shi da wani rabo a lahira. Saboda haka ya jama'a, wankan gawa da ake yi addini ne, ibada ce. Wankan gawa da ake addini ne, ibada ce. Bai halatta ka karɓi komai akan haka ba, bai halatta ka kuma roƙi komai akan haka ba, bai halatta ka kwallara ranka akan sai an baka wani abu ba. Saboda aiki ne wanda a lahira ake biya. Idan ka sake kai dan ka samu wani abu a nan duniya, in ka samu ka cinye rabanka kenan, in kuma baka samu ba kai asarar duniya da lahira. Allah ya kiyaye. Akhrajahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi, wa ibnuhu da dan shi, fi Zawaidul Musnad, a cikin littafin shi Zawaidul Musnad. Al-Imam Ahmad yana da babban da mai suna Abdullahi, yana kuma da da mai suna Salih. To da al-Imam Ahmad ya rasu, sai dan ya samu wasu hadisai sai ya kara a cikin littafin uban. To sai ya sa musu Zawaidu Abdullahi ala Musnadil Imam Ahmad, karin da Abdullahi yayi a cikin littafin mahaifin shi Ahmad dan Hanbali, saboda uban ya koya mishi hadisi. Mun fahimci wannan da kyau ko? To yanzu sai ka gani kai ahli sunna kana koya wa danka sunna din? Makarantar da za a koyar da sunna din ba za ka iya biya ba, amma makarantar da za a je a koyar da Yahudanci za ka biya ko nawa ne? Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya kiyaye. To ya fitar da wannan a cikin mujalladi na 5 na Zawaidul Musnad din, shafi na 134. An fahimci wannan ko? Wannan Zawaidul Musnad yana hada da Musnad din ne na mahaifin nashi. In ba ka kware a ilimi ba, baka iya bambance wannan na uban ne wannan karin dan ne, sai in ka kware. Sai za waɗannan littafan hadisi dole sai da jagoranci zaka fahimce su. A shafi na 134, wa Ibn Hibban fi sahihihi, da Ibn Hibban a cikin littafin shi As-Sahih, sai ya ce amma ka duba mawaridul zam'an ila sahih Ibn Hibban wal Hakim, da al-Imam Hakim a cikin Al-Mustadrak mujalladi na 4 shafi na 311, wa qala, ai wa qala al-Imam al-Hakim, duk sanda ka ji irin haka yace wal Hakim, me yake nufi? Ai wa akhrajahu al-Hakim, Hakim ma ya fitar da wannan hadisi. Wa qala, sai ka ce al-wawu wawu isti'nafin, wa huwa mabniyun ala fathatin zahira ala akhirih laysa lahu mahallun min al-i'rab. Qala fi'lu madin wa huwa mansubun, wa huwa mabniyun ala al-fathati adh-dhahira ala akhirih laysa lahu mahallun min al-i'rab, wa fa'iluhu dhamirun mustadirun taqdiruhu huwa, ay al-imam al-hakim alladhi akhraj al-hadith. Mun fahimci wannan ko? Don da ya gama fadin waɗanda suka fitar da hadisin, sai ya ce wa qala, kuma ya ce shi waye? Ya ce shi al-imam al-hakim, li'anna adh-dhamira huna ya'udu ila aqrab ismin. An fahimci wannan da kyau ko? Sai yake cewa sahihul isnad, wannan hadisi isnadin shi mai inganci ne. Wa wafaqahu adh-dhahabi, al-imam adh-dhahabi yayi muwafaqa da wannan magana. Wa aqarrahu al-munziri, al-hafiz al-munziri ya tabbatar da wannan magana ta su gaba daya a cikin mujalladi na farko shafi na 31 na littafin at-targhib wa at-tarhib. Qultu, ni Muhammad Nasiruddin al-Albani sai nace, wa isnadu Abdullahi, isnadin Abdullahi dan Ahmad dan Hanbali, sahihun ala shart al-Bukhari, ya inganta a bisa sharadin Bukhari. Mun fahimci wannan da kyau ko? Dan arziki irin albarka kenan, dan malan kai halin malan. To amma har abu ya zama kirari a kasan nan, dan malan kai halin malan, sai a ce rago da wutsiyar kare. Allah ya kiyaye. Khamisan, hadisi na 5, dama dalilai ya ce zai kawo guda 6 ko? To dalili na 5 shine an Abi Umamata radiyallahu anhu, daga Abi Umama Allah ya kara mishi yarda, qala, yace jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala, wani mutun yazo yace wa manzon Allah, ara'aita rajulan ghaza, ya sa ghazzan nan, ko ghazan fataha din guda daya ce ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wa dhikra malahu ya manzan Allah me kake ganin mutumin da ya yaki yana neman lada a wurin Allah kuma yana neman mutane su yabe shi a faɗi sunan shi ai mun je mun yi shahada ai mun je mun yi shahada ko shahada ta zama abin alfahari aje ana faɗe kuma ko kawai sun cika titi da iskanci wai amma wai sun je sun yi shahada wai shahada kenan kawai arnan banza mobile police ya sha burkutu ya dankare kawai yamma ka maka nakiya malan kawai ka baje ba kalmar shahada babu sallah mai kyau kawai akan wani zindiki mun fahimci wannan da kyau shine kawai kuma ayyamin to shine nan wani mutum yazo yace ya manzan Allah mutum ne yayi yaki yana son lada a wurin Allah kuma yana son mutane su yabe shi ya hada negative da positive yana son Allah ya bashi lada Allah ya yabe shi yana son kuma mutane su yabe shi yaushe zaka samu wannan bayan manzan Allah ya ce duk wanda yake neman mutane su yabe shi sai Allah ya fushi da shi ka kwada ka gani mutanen gari suna tayabanka suna tayabanka Allah ya fushi da kai ne baka sani ko manzan Allah da yazo garin su duk baki daya sai da suka hadu suka yi mishi jafa'i karshe ma me suka ce wa iz qalallahumma in kana hadha huwa alhaq duk quraisha suka hadu suka daga hannu haka a gindin Ka'aba ba quraishi wani irin abu ne ma za mu siffanta ne yadda yi imani da Ka'aba ya suka zo gindin Ka'aba suka cewaye ya Allah wannan alqur'ani in ma gaskiya ne to mu mun kafirce kai ruwan koran kwatsa din abinda suka ce wa manzon Allah kenan manzon Allah an zage shi kan an zage ka sai ka damu amma sai tare manzon Allah ya zo ya kwantawa da sahabbai hankali ka san manzon Allah fa kowa iya magana mai dadi yazo yace ku yi hakuri ku kwantar da hankalinku yace kullun suka tashi zagi sai su zagiwa sai su zagi muzammin sai su ce sunan shi Muhammad rannan sai suka canza mai suna sai suka ce a daina ce mishi Muhammad abin yabo a rinka ce mishi muzammin abin zargi shine manzon Allah yake yanzu nan ba ku mamakin quraishawa kullun suna zagin muzammin ni ba ni suke zagi ba ni Muhammad nake kullun suka tashi wa suke dura zagi albani ko ba albani yake zagi ba albani yana can urdun kuna ta dura mishi zagi mutumin muciya kuma yana nan muciya ba zagi ko miskala zarratin to shine haka al'amarin yake to shine wai yayi mutun yayi yaki yana son Allah ya bashi lada yana son kuma mutane su yabe shi fa qala sai annabi yace la shay alahu bai da komai a wurin Allah yayi yaki yana son a yabe shi yana son Allah ya bashi lada bai da komai fa adaha salasa marratin mutumin ya maimaita wannan kalma so uku ya kulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la shay alahu manzo Allah yana cewa wannan mutum bashi da lada ko miskala zarrati so uku mutumin na tambaya so uku manzo Allah na bashi ansa summa qala sa'annan sai manzo Allah yace kaga nan ma sai ka fahimci cewa manzo Allah ake nufi don an ce ya kulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la shay alahu summa qala ai rasulullahi kenan sannan sai manzo Allah yace إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا الله بايا كربان أيكي سيوان دا أكا تركا كينية وابتغي وجهه كما أكا نفسك الله دوانا أيكي تو كي وانا كاي شركة كنا سن الله يباك لادا كنا سن متانا نغريسي يبيك كاي شركة كينا دون كودي الله يباك لادا متانا نغريسي زاجيك كو كما Allah madaukakin sarki ya hana ka lada mutanen gari kuma su yi ta yabanka amma ka hada biyu mutanen gari na zagin mutanen gari na yabanka Allah kuma ya baka lada a sai dai a samu daya mutanen gari suna zagin ka Allah kuma sai ya baka lada amma ka ce duk kana son hada biyun haka to ba zai samu ba akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na biyu shafi na 59 wa isnaduhu jayyidun isnadun wannan hadisi mai nagarta ne ma'ana mai kyau ne kama qala al-munziri kama yadda munziri ya fadi a cikin mujalladi na farko na targhib shafi na 24 dalili na biyar kenan dalili na shida shine yace sadisan qawluhu sallallahu alaihi wa sallam maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace qala Allah azza wa jalla Allah mai buwa da daukaka yace hadisul qudsi kenan ana aghna shuraka'i anish shirk Allah madaukakin sarki yace duk abokan tarayyar da ake yi musu shirka to ni na wadata na fi karfin shirka ba na so sauran waɗanda ake bauta wa wani kuma ana bauta musu su sun yadda da wannan ko to Allah yace ni na fi karfin haka ni ban yadda ane min ane wa wani ba faman amila li amalan ashraka fihi ghairi wanda yayi wani aiki wanda yake na wani aikin ni nace ayi amma ya hada da wani na fa ana minhu bari'un bani ba shi bani ba wannan aiki na shi wa huwa lillazi ashraka Allah yace na ba wanda ya shirka su je can su karata saboda haka wankan gawa ana yin shi tsakani da Allah ne to sai kace ai ni tsakani da Allah nake amma kuma a bani wani abu mana ka hada Allah da wani kenan kana neman wurin Allah kuma kana neman wurin wani sai a to ai sadaka ce ka san su malamai suna son cin banza sai a ce sadaka ce wai shi malami shi sadaka yake son ya ci mace a bashi mace a bashi sadaka gida a bashi sadaka komai su malamai cin banza suke son su a kasar Hausa timatiri zai aika azu mishi sai ce je kaka ce malam ne ya aiko ka wai dan ai mishi gyara duk komai sadaka komai cin banza shi yasa da an ce malamin arabiya to an ga maci banza duk kun bata sunan malanta rawahu ibnu maja ya fitar da ya ruwaito wannan hadisi fi zuhudi a cikin babun zuhud gudun duniya min hadisi abi huraira da cikin hadisin abi huraira wa isnaduhu sahihun ala sharfi muslim isnadun wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin da al imamu muslim ya kafa wa qad akhrajahu fi sahihihi al imam muslim ya fitar da wannan littafi a wannan hadisi a cikin littafin shi as sahih juz'i na 8 shafi na 223 na hawahu ya fitar da kwatankwacin wannan hadisin mun fahimci wannan da kyau ko to alhamdulillah anan zamu kwana sai gobe insha Allah ta'ala zamu ci gaba daga mas'ala ta 31 fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.